assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu wannan rana ta Alhamis wanda ya 17 ga watan Rabiul Thani hijira manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 3 ga watan 12 miladiya 2020 domin ci gaba da karatun littafin mu na risala ta Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 9 in ba manta ba rana ita yau mun somo bayanai akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ce sunayen Allah game da sifofinsa zamu tashi inda yake cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yace wa annahu kuma tabbas daga cikin abin da ya wajaba kudirce shi Allah subhanahu wa ta'ala fawqa arshihil majid yana saman al arshin sa mai girma bi dhatihi da zatin sa wa huwa kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli shay'in fi kulli makanin a kowane wuri daga cikin wurare bi ilmihi akwai ilimin sa to wannan gabobi kaman yanda muka gani ina ga sun ba ishe mu abin da zamu karatu yau insha Allah kamar yadda kullum muke fadan aqida ta ahlus sunna wanda alhamdulillah dukkan abin da ahlus sunna zasu hujja da shi ba zai fita da ɗayan abubuwa guda uku ba ko dai qur'ani ko hadisi ko kuma maganan magabata wacce ta dace da qur'ani da hadisi wannan kalma ta fawqiyyan Allah da istiwa'in sa ayoyi na alqur'ani guda 7 sun jerantu tun daga suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi har zuwa karshen aya har zuwa sura ta karshe suratul hadid Allah subhanahu wataala ya ambaci istiwa'in sa to anan na dauko littafin alguniya li talibi tariqil haqq abin da yasa na zabe shi akwai littafin al-ulu na al-imam adh-dhahabi akwai ijtima'ul juyushil islamiyya na ibn al-qayyim to amma in ka dauko shi kai hujja da shi sai a ce ayo ai duk abu abin al-majaran dan taymiya ne ai shi ya tafi akan wannan duk su ma suka tafi to sai na ce bari mu dauko littafin Shehu Abdul Qadir rahmatullahi ta'ala alayhi kun ga sunan littafin al-gunya li talibi tariqil haqq ma'ana kaman ka ce gamsuwa da isuwa ga dukkan wanda yake neman hanya ta gaskiya sunan littafin kenan Shehu Abdul Qadir an haife shi hijira ta shekara 470 ya rasu 561 shekara nawa a duniya shekara 691 a duniya to yanzu mun ci ya rasu 561 yanzu da Allah wa zai buga da calculator shekarar sa nawa da barin duniya kamar yadda na faɗa abin da yasa na zabi mu dauki littafin sa kun ga Ibn Taymiyya an haife shi 661 ya rasu 728 kaga kenan Sayyid Abdul Qadir sai da ya rasu da shekara 100 aka haife Ibn Taymiyya rasuwa tunda kun ga shi mun ce ya rasu 561 aka haife wancan 661 kaga shekara 100 tsakanin haihuwar wannan da rasuwar wannan kaga ba za ka ce shi koya masa ba ko yawwa to bari in karanta mana kaɗan daga cikin abin da yake faɗa a cikin sha'anin istiwa'i maganganu suna da yawa sai dai mu dan gutsura mu karanta akwai inda yake cewa yake cewa wannan shafi 56 wannan littafin in ka je kaso kurmi gobe za ka iya siyowa al-gunya li talibi tariqa laki ba saudiya zaka je ka samu ba kasuwar kurmi ta Kano yauwa zaka je ka siyo ne ma kasuwar kurmi na siyo yauwa yace wa inna allaha ta'ala khalaqa sab'a samawati yace allah subhanahu wa ta'ala ya halitta samai bakwai ba'daha fawqa ba'd shashan su akan sashi wa sab'a ardina ya halitta kasa kasa bakwai ba'daha asfala min ba'd wasu suna kasan wasu wa min al-ardi al-uliya yace daga wannan kasa da muke takawa ila sama'i duniya zuwa sama da muke gani kan musu mai ati'am sai kai tafiye shekara 500 kafin ka isa sama sai yace wa baina kulli sama'in wa sama' tsakanin kowace sama da sama masirata 500 am shi ma tafiya ta shekara 500 sai yace wal ma'u fawqa sama'i sabi'a ruwa shi ne saman sammai bakwai wato wannan zai nuna maka kudirin Allah shi kada ya santa ka kure sammai bakwai din to saman su ruwa ne sai ce wa arshur rahmani fawqa alma al arshin Allah yana sama da wannan ruwa kuma kun a cikin suratul hud wa kana arshuhu ala alma kun ga dama aya ta riga ta tabbatar da wannan sai yake cewa wallahu ta'ala ala al arshi Allah subhanahu wa ta'ala yana kan al-arshi wa dunahu 70,000 hijab yace wato bayan sa abinda ya kange shi hijabai 70,000 min nurin wa zulma tsakanin haske da duhu wa ma huwa a'lamu bihi kai da abinda Allah kadai shi ya san shi sai yace walil arshi hamalatun al-arshi yana da wanda suke dauke da shi ya hamiluna wasu dauke da shi qala Allahu azza wa jalla Allah madaukaki mabawai yace alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu malaiku da suke dauke da al-arshi da wanda suke daura da shi al-aya sai yace walil arshi haddun al-arshi yana da wani haddi ma'ana kaman ka ce fadi da tsawo ya alamu Allah wanda Allah shi kadai ya sani mun fada ina ji bayan ko sati biyu cewa da sammai da kasai in ka dora su akan kursiyo kaman ka dauki zobe ka jefa a cikin hamada ka dauki samman da kasan da kursiyo ka dora kan al-arshi kaman irin wannan misali kaga ashe ba wanda ya sanya kasu sai Allah sai yace sai karanta wa taral mala'ikata hafina min hawl arsh zaga mala'iku suna zagaye daura da al-arshi to ya tafi sai yake cewa wala yakhlu min ilmihi makanun babu wani wuri wanda zai wofinto a ce babu ilimin Allah babu wannan wuri sai yake cewa wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin ku ji da kunnan ku abin da kadar Allah ji kansa yake fadin wannan baya halatta a sifanta Allah cewa yana ko ina yace baya halatta bal ba haka bane yuqalu abinda ya wajaba a fada innahu fis sama'i al arshi Allah yana sama akan al arshi kama qala jalla sana'u kaman yanda Allah da kansa ya fada yace ar-rahman al arshi sawa wa qawlihi kuma kaman yanda ya fada yace summa sawa على العرش الرحمن وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه سيتي والنبي صلى الله عليه وسلم يتي منزول سيرا أمنت أن الله سبحانه تبتع قريشي حكم بإسلام الأمة يا أيها كنتي دا مسلم تنكو ينقى لما قال لها يا إني تعين الله ألا ينا فأشارت إلى السماء أصل الحديث معاوية ابن الحكم السلمي sahabi ne mazaunin kauye to wata ran sai ku yangasta ta yi masa laifi sai ya fusata sai ya kwanke ta da mari a fuska to sai ya damu manzo Allah ya hana a jiki mutum a fuskar sa to hankalin sai ya tashi sai ya zo ya mai aikin Allah ku yangata ta yi min laifi zuciyata ta bata na da ke ta a fuska amma nayi nadama to shi yasa nazo da ita in shaidar da kai cewa zan yanta ta to amma nazo dan ka tabbatar da musuluncin ta manzo Allah sai ya ce da ta'ayin Allah wata riwaya ta ce fi sama wata riwaya ta nuna sama manzo Allah ya ce wane ne ni tace kai ma kin Allah ne sai ce eh tika ha fa innaha mu'mina wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi to sai ya kawo mana ya hujja da wannan wato abin nan to sai ya tika bai kitawa yan bagi ya zama lalle itlaqu sifatul istiwa yace a ambaci wannan sifa ta istiwa'i min gairi ta'wilin ba tare da murde ma'anar ta ba wa anna istiwa'u dhati yace kuma istiwa'i ne na dhati Allahu akbar yace istiwa'i ne na dhati alal arshi yace akan arshi la ma'anar qu'ud amma ba za a kwanta shi a ambace shi da matsayin zama ba wal wal mumasa ko a ce gogayya kama qalatul mujassima kaman yanda wanda suke sifanta Allah da jiki suke fada wal karamiyya da kuma karamiyya wala alama alal ulu war rifa'a ko kuma ta kawai wato ya birbishe shi kama qalatul ashariyya yace kaman yanda ashariyya suke fada wala am wala alama alal istila ko kuma a ce wai mamayewa wal galaba da kuma rindayewa kama qalatul mu'tazila kaman yanda mu'tazilawa suke fada sai ce li anna shar'an lam yarid bi zalik domin shari'a bata ambaci wannan ba wala nuqil an ahadi min as-sahaba wa tabi'in ba ta zato wannan daga ɗaya daga cikin sahabbai da tabi'ai ba min as-salafi salih daga marigaya managarta min ashabil hadith daga ma'abota hadisi yace balil manqulu anhum abinda aka cira to daga magabata shine hamluhu al-idlal ya zama an fassara wannan kai tsaye yadda yazo sai ce wa qadaru ya an ummi salama har wato daga na ummi salama زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل الرحمن العرش استوى قال سيكي توا الكيف غير معقول يا الله يدي دي تبا وند يسا يسن ولا با وند يسا يسن ولا والكيف غير معقول يو سيكي توا alkaifu gairu ma'qul wato kaifiyan mutum ba zai iya sani ba zai iya fuskanta ba sai ce walisiwa'u gairu majhul shin ba aka ce daidaita balarabe kawai ya riga ya sani idan aka ce daidaita to balarabe ya san abin da ake nufi sai yikita wal iqraru bihi wajibun mutum ya tabbatar da wannan wajibi ne wal juhudu bihi kufrun mutum ya da inda ya musa zai iya kai shi ainihin zuwa kafirci sai ce wa qad asrada muslim ibn hajjaj anha muslim dan hajjaj ya kai wannan hadisi a matsayin hadisi ne musnad annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi sai ce wa kadhalika fi hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu haka ne yake a cikin hadisin Anas bin Malik Allah subhanahu wata'ala ya kara masa yadda sai ce wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya kara masa yadda ya fada qabla mautihi bi qaribin kamin rasuwarsa da dan lokaci sai ce akhbaru sifati hadisai da suka zo akan bayanin sifofin Allah tumarru kama ja'at dole a zartar da su kaman yanda suka zo bila tashbihin wala ta'tilin ba za a kwatanta Allah da abun halitta ba sannan ba za a raba Allah subhanahu wataala da sifofinsa ba to sai ya tafi gaba sai yake cewa falistiwa'u min sifatiz zat yace istiwa'i sifofin zatin Allah ba'da ma akbarna bihi wato saboda abinda Allah ya bamu labari da shi wa nassa alayhi kuma Allah ya nassi akan sa wa akadahu ya karfa shi fi sabai ayatin min kitabihi a cikin ayoyi bakwai a cikin littafin sa sai ce was sunnatul ma'thuratu bihi sannan sunnoni wanda aka tafi daga manzon Allah sun zo da wannan sai ce wa hiya sifatun lazimatun wannan sifa ce lazima lahu ga Allah wa la'iqatun bihi kuma sun dace da Allah sai ce kal yadi kaman sifatul yad da aka faɗa wal wajhi da alwaje ma'ana hannu da fuska wal ainain da idanuwa wa sam da ji wal basar da gani wal hayati da rayuwa wal kudrati da kuma ainihin kudura wa kainu wa kaunuhu khaliqan wa raziqan da kuma kasancewa Allah mai halitta mai azartawa wa muhiyyan wanda yake mai layawa wa mumitan wanda yake mai kashewa yake ta mausufun biha to duk Allah ya sifantu da wannan wala nakhruju min alkitabi was sunnah ba zan fita daga cikin qur'ani da hadisi ba na qara'ul ayata wal khabara wa nu'minu bima fihima yace mu karanta qur'ani da hadisi mu imani da abin da yazo a gaba ya kara da cewa wa annahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi kulli lailatin Allah yana sauka a kowane dare ila sama'id dunya ya zuwa sama ta kusa kaifa sha'a yadda ya ga dama wa kama sha'a kuma kamar yadda ya ga dama fa yaghfiru liman aznaba wa akhta wa ajrama ya gafara ga wanda ya zunubi da wanda ya kuskure da wanda ya laifi wa asa da wanda ya sabo Allah zai wannan liman yaktaru min ibadihi wa sha ga wanda ya zaba a cikin bayansa kuma ya ga dama tabaraka wa ta'ala al-aliyul a'la yace Allah albarkatunsa sun yawaita shine madaukaki shine wanda yake mabuwayi la ilaha illahu ba an bautawa da shitanta sai shi lahul asma'ul husna shi yake da sunaye mafiya kawo sai yace la bi ma'ana nuzulir rahma ba wai ma'anan saukar rahma ake nufi ba wa sawabu ko a ce saukar lada alamatul mu'tazila wal ash'ariyya kamar yadda mu'tazilawa da ash'ariyyawa suka faɗa sai yace limara wa ubada ibn samit radiyallahu anhu saboda hadisin ubada dan samit Allah ya kara masa yadda kara yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo alaihi salam ya faɗa yace yanziru allah tabaaraka wa ta'ala kull laila allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a kowane dare ila sama'id dunya zuwa sama ta kusa hina ya buka sulusul layl al-akhir yayin da sulusin dare na karshe ya rage fa yaqul allah sai yace hal min sa'idin shin akwai wanda zai roka fa yuqa sulahu a bashi abin da ya roka hal min mustaghfirin fa yughfaru la fa yughfara la akwai mai neman gafara a gafarta masa hal min alim fa yafakku aniyatahu akwai wanda yake ainihin cikin kangin bauta ya roka a cire masa wannan kangi na bauta hatta yusalla subh Allah zai ci gaba da yekuwa da kansa sai an yi sallar asuba thumma ya'lu rabbuna tabaaraka wa ta'ala sannan ya birbisu ainihin ubangijinmu tabaaraka wa ta'ala wa fi riwayatin ukhra an ubada ibn samit radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu allah tabaaraka wa ta'ala kullu latin ila sama'id dunya shine ya buka sulul akhir fa yaqul sai allah yace ala abudun min ibadi yad'uni fa astajibu la shin akwai wani bawa daga cikin bayina wanda zai roka na karba masa ala yadhkurni fa ansura shin ala zalimun li nafsihi yad'uni fa aghfira la shi akwai wanda ya zalunci kansa ya roki na gafarta masa ala muqtirun alaihi shin akwai wanda aka takura masa ma'ana talaka wanda bashi da komai shine muqtirun alaihi rizqu wanda aka takura arzikin sa yad'uni da zai roke ni fa astajiba lahu rizqa in kawo masa ainihin arzikin sa ala mazlumin yadhkurni fa ansura akwai wanda aka zalunta wanda zai roke ni na taimaka masa ala anin yad'uni fa afukka shin akwai wanda yake cikin kangin bauta wanda zai roke ni na cire wannan kangin nasa wannan fa duk Allah yana wannan a lokacin da sulusin dare ya rage kai bawan Allah aka ce kana bacci wannan lokaci ka shiga uku shi yasa nake faɗa nace wallahi kakka kuskura alfijiri ya fito kana bacci dan mutumin da zai dinga bacci sai alfijiri ya fito to fa garin shi zai yi kasa yan uwa abin da yasa na karanta mana wannan dan mu fahimci aqidan ahlus sunna a wajen magabata ne kafai bata kun ga Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala shi yake faɗan wannan yace istiwa'in nan ba fa yanda ash'ariyawa suke faɗa ba saboda haka dole mu yarda Allah ya daidai da kan al'arshi amma kuma yanda ya dace da shi ba wani ahlu sunna a duniya da ya taba cewa ga yanda Allah ya daidaita babu wannan ai za kai hukunci ne akan abin da ka taba gani ba wanda ya san ya zacin Allah yake to amma kuma mun san babu wanda ya san Allah kaman kansa tunda yace ga yanda yake to in kana son zaman lafiya to shikenan kai da haka menene matsalan masu kore istiwa'i wai idan mutum yace Allah ya istiwa'i wai kai ma Allah wuri to sai mu tambaye ka Allah yana ina in ka ce yana ko ina sai mu ce to kai kai masa wurare ba wuri dai kai masa ba wurare kai masa sannan kuma da kace yana ko ina dan Allah yanzu wurare na fitsara wurare na datti bola shadda bandaki gidan karuwai duk kai da kace Allah yana nan in kace ai banda nan sai mu ce to wata ayata to gace kai da kace yana ko ina to sai ake ta tokance ta ce abin da wuri kaza abin da wuri kaza ko wani hadisi baka da amsa saboda ka zaman lafiya kawai shine abin da Allah ya faɗa ka tsaya nan kuma sai sa Imam Malik da aka tambaye shi me istiwa'i ko kai Allah da yace yayi shuru yace to ai istiwa'i dubban arabi ya san abin da ake nufi amma ya da dai take ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala sannan dan mutumin da yake da lafiyayyen hankali in yake ne maganar da akai babu wani wuri da zaka ce ya rutsa Allah subhanahu wataala mun ce al'arshin nan ba sai ka wuce sambai bakwai gabaki daya in ka wuce sambai bakwai dinnan ruwa ne bayan ruwan nan babu wanda ya san komai kuma sai Allah subhanahu wataala to shi wannan zai sa kawai ka sallama kwakwalwarka bata isa ta kiyasto ya lamarin ne yake ba idan ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar maka kansa to shikenan ka huta da duk wani surkulle Allah ya ce ya daidaita ya daidaita daidaita nan ba daidaita irin ta bukata ba kai ko ni ko mu duk lokacin da aka ce wane ya daidaita ko ya zauna ko ya kwanta akan wani abu dan wannan abin ya taimaka masa to shi kuma Allah subhanahu wataala da yace mala'iku masa dauke da al'arshi sai malamai suka ce to da al'arshin da mala'ikun Allah kuma shi yake dauke da su gabaki daya gabaki daya saboda ka shi kenan dole ne mutum duk abin da Allah ya faɗa ya sallama ya ji da wani to anan shi yasa yake ce mana وانه فوق عرشه المجيد بذاته kaga da yace fauka yana nuna mana ba za ka ce zatin Allah yana shafar al'arshi ba tunda fauki ake magana ina fata mun gane sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi to kuma shi Allah ko ina akwai ilimin sa yanzu ku duba ayan suratul mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi kaga ayin bai ta fara da shi ilimi ya'lamu sai ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik ma'ana abinda bai kai uku ba wala akthar ko sama da abinda aka fada shine shida illa huwa ma'ahum aina ma kanu wato irin mai iya ce duk tafsirin duniya zai ce maka bi ilmihi saboda ayar sanin Allah take bayani akshi sai aka ce ya alamu ma fis samawati yana sane da abin da yake cikin sama shi sai aqidan ahlus sunna ilimin Allah jin Allah ganin Allah kudurar Allah wannan sifofin kace ko ina suna nan babu inda babu su babu inda Allah bai san me ake ba babu inda Allah baya ganin abinda ake babu inda Allah baya jin abinda ake babu inda ace Allah ba shi da iko da abinda ake a wannan wurin babu shi saboda wannan sifofin su ne wato ahlul adu sunna suka ce dole ka ce suna ko ina amma Allah da zatin sa ya faɗa maka inda yake saboda haka dole ne ka gamsu da wannan in ba haka ba ka ce yana ko ina to abinda kake tsoron ka faɗa cikin mafi muni da shi in dai tsoro kake in ka ce Allah yana sama ka masa wuri to da ka ce yana ko ina kina cikin duk ka masa wuraren da ba za ka iya lissafawa ba saboda haka shi yasa ce to Allah subhanahu wataala yana ko ina amma da ilimin sa ina ganin za mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah dora mu akan daidai na alaikum assalam sulusin dare kai ma zaka iya lissafawa yanzu in muka ce sulusi dai kashi ɗaya akan uku to sai ka lissafa karfe nawa rana take fadawa karfe nawa alfajiri yake fitowa to wannan awannin sai ka raba su gida uku in ka raba su gida uku sai ka ware ɗayan karshe yanzu misali rana a yau kamar yaushe ta fara shida yau shida alfajiri yana fitowa kamar yau ina jin biyar da 17 to mu kaddara ran ta fadi 6 sai ka ce 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 yanzu kenan zaka ce dare yana yin awa 11 da 'yan mintuna to awa 11 ba su gida uku da wasu gida uku sai kwashe kashin farko yanzu mu ce 7 8 9 10 11 12 mu ce daya ko to mu ce ma daya kenan za mu ce daga karfe daya to sulusin dare ya riga ya shigo har fitowar alfijiri saboda haka wannan shine sulusi ne lokaci mafi tsada kun kana cikin wani kana cikin wannan lokaci kana cikin wannan lokaci ware da gaske lokaci ne mai tsada shi yasa fi dadin bacci shi yasa bacci fi dadi a wannan lokacin shi yasa a hirdinka ka bata lokacinka da cacin farkon dare ka dunga shirme kana cacin kana bata maka kanka lokaci sannan ka je ka dingire kuma lokacin da ya kamata ka tashi kana ta bacci wallahi duk mutumin da zai ta wannan kullun kai bacci sai da fijiri ya fito kullun kai bacci rana ta fito kana da matsaloli ba matsala ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh